yawwa faslun rabi'a yufa an yasir dami an rango mai akan kadantin jini ma'ana koda mutun yayi sallah da shi to sallar shi tayi wajen sha'anin sallah ake nufi to jini dan kadan an yi rango mai akan shi an yafuwa mutlaqan saki ba kaidi a'ani ina nufi sawa'an wai didde ne kana dama haidin ya zama to jinin haida ne aw nifasin ko jinin haifuwa ne aw maitatin ko jinin musse ne ra'ahu fi salati jinin ya ganshi ne a cikin sallah aw kharijaha ko a wajen ta ne min jasadihi daga jikin shi ne aw ghairihi ko kuma daga wani jikin shi to duka dai wannan an yi rango ne akan shi jinin inda dan kadan nan ne kenan mutum ba ya sake sallah ba akan shi amma wannan ba yana nunin ba ko mutum da gangan ya shiga sallah da jinin yana ganin shi a tafashi dan an ce kadan ne in yi haka nan ma sallar shi tayi amma dai bai kyauta ba ya wanke shi gaba ne ya shiga koda kadan kin ne amma akan ingancin sallar shi matukan jinin kadan ne to babu matsala komai kuma zai faɗi menene ake nufi da kadan ki to ba shi ne kadan ba kadai akai ma afwa wai sirul qayhi hadda kadan kin mugunya ma an yi afwa akan ta wasadidi da jin da ruwan ciwo shine sadidi shi ma kadan kin shi an yi rangomi akan shi wanda shine ga mugunya nan ga jini nan a garwaye to wannan ukun duka da jini da mugunya da ruwan ciwo wanda yake game da mugunya da jini dukkan su kadan kin su an yi afwa akan an yi rangomi akan shi wal yasiru to abinda ake nufi da kadan kin nan ma dunar dirhami shine wanda bai kai dirhami ba a wajen fadin shi dirham kuma zai fadin ne ake nishi wal murad bi dirhami abinda ake nishi da dirhami anan al baghli ana nishin na al fadara ay al da'iratu allati takunu bi batin al zira'i min al baghli ma'ana wannan kuratkin nan wannan dan kewayen da take kasancewa a cikin zira'in al fadara to al fadara a cikin da hannun ta zira'in ta daga ciki ke da kuyi wani dan kamar tabo tabo sai ce ma al dirhamul baghli to yanzu dai misali malamai suna dan kwatanta shi da cewa kaman girman dala guda misali yake yawa to shine yace kadan kin da ake nufi abinda bai kai dirhamul baghli ba wanda bai kai girman dirhami ba to in jinin bai kai girman dirhamin nan ba shikenan an yi rangwame a kan shi to wasu kuma suka ce kai koda ya kai ma kai ya huce ne dai kenan muka dauki kaman girman dala guda yawa to jinin da bai huce girman ta ba ko kasa da ita to wannan duka an yi rangwame a kan shi koda ya ce ya wuwa sun yi wurare da yawa amma kowanne dai bai kai girman dalar ba to an yi rangwame a kan shi ma'ana ba za a sake sallah ba amma mutum kai ya ganganci tun da fari yana ganin shi kuma ya shiga sallah da shi wannan bai dace ba wan asari dumali haka nan an yi rangwame a kan gurbin maruru idan lam yunka idan ba a matse shi ba ai lam yusar ma'ana ba a matse shi ba shi da kanshi ya fushi tsiyayo to an ce an yi rangwame akan wannan dan za a iya samun ciwo wanda yayi ruwa da kanshi hatta kai ya fushi to yanzu wannan an yi rangwame akan shi aka ce shine gurbin maruru in ba a matse shi ba bal salabi nafsi jibarje da kanshi ne ya gudana yawa to wannan an yi rangwame akan shi wa andamil baraziz haka nan an yi rangwame akan jinin kudaden tizo kudin tizo kamar yadda nan muke magana akan so su kwarin ruka ne to kudin shi ciwo da jini na wannan kudin wani kwari ne da ake ce mishi kudi to wai jinin shi an yi rangwame akan shi ma wanda zai taba tafarka wa tinil matsal haka nan an yi rangwame akan laka ta ruwan sama kamar an yi ruwan sama duk ga laka nan ga tana haka mutum zai iya tattaka ta yi masallaci gona an yi rangwame ita ma akan ta wa in kanat al'azratu fihi koda akwai kasamta a cikin ta za iya ruwa ka gani duk ga lakanan da ruwa ko ina to wannan an yi rangwame akan shi mutum kai sai yin bincike yace wa in kanat al'azratu fihi koda akwai kasamta kamar bayan gari a cikin shi illa an takuna najasatu ghalibatan sai dai inda kasamta ta firin jayi a cikin lakai lakar ce ga kanan ta ruwan sama to koda akwai kasamta a cikin ta in dai ba ita tafi yawa ba to an yi rangwame sai dai in kasamta ta tafi yawa aw yakunu laha aynun qa'ima ko kuma ya kasance tana da aini tsayayye ga tan kurugu ana ganin ta to yanzu wannan dole mutum ya kasance ta amma da haka tana cikin lakan ne ba a ganin ta kuma lakan ta fi yawa to yanzu wannan duka mutum ba zai bincike ba saboda shi musulunci sun kibire ka a takura a yayin mutum to yanzu wannan duka wannan
an yi rangume akan shi ko da ta taɓa mutum kai shiga bincike amma inda da su ta yi yawa ko kuma ga tsana har ana ganin ta bayan gari ko wani abu to zuwan din ta taɓa mutum dole ya kusa da ita gabanin ya yi sallah to nan za mu kwana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.